I left my home in Pennsylvania one summer day. I worked in coal mines for starvation pay. I worked there so long that I'm all out of shape. Face and hands are as black as an African ape. I'm a bum, Pennsylvania bum. You'll know me at the call of your door. For the dirty coal dust turned into crust, and I won't use soap anymore. Da 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 da